أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا 26 غوتان ربيع الأول wata na uku a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibn hajar asqalani rahimahullahu ta'ala karatun mu da ya gabata mun zo karshen babu sifatis sala a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi ne bisa kan babu sujudus sahwi wa ghairi babi na sujada na rabkanuwa da wani min sujudi tilawa wa shukur na daga sujada na tilawa da kuma sujada na godiya dan wannan babin zai mamu bayani bisa kan sujada na rabkanuwa wa ghairihi da wani shi saboda ba sujadar rabkanuwa ba kada yake da kai akwai sujada ta tilawa lokacin da mutum yake tilawa yake karatun alqur'ani akwai kuma sujada ta godiya ga Allah kenan wannan kalolin sujudodin guda uku sune wannan babin zai yi mana bayanin hukumce-hukumcen su sujada wadda take faruwa sanadiyar rabkanuwa a cikin sallah ita ka rabkanuwa a cikin sallah wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala uku ce akwai lokacin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato kari ko kuma wato akwai lokacin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyar a cikin sallah wadda take da raka'a hudu sannan an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu ya sallame ga sallah wadda ake yin raka'a hudu sannan an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bar zaman tahiyya ya miki sai sallah mai raka'a hudu inda ya kamata ya zauna yayi tahiyya sai bai yi tahiyya ba ya tashi tsaye kai tsaye to waɗannan su ne rabkanuwa waɗanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi uku da wanda ya ƙara raka'a ɗaya a sallah mai raka'a hudu ya yi raka'a biyar da wanda ya rammance zaman tahiyya bai zauna ba ya yi tahiyya ya miƙi tsaye da kuma wato wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame sallah mai raka'a hudu daga raka'a biyu wannan su ne rabkanuwan da aka samu kuma su ne wannan hadisan na ƙarƙashin wannan babin za su karantar da sannan cikin kawo babi wanda yake magana akan sujada ta rabkanuwa kuma a kawo hadisai wanda suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah kuma ya yi rabkanuwa cikin sallar shi wannan kadai ya isa ya ƙara karantar da mu cewa shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne daga cikin mutane dan haka shi ma ɗaya ne daga cikin ƴaƴan annabi Adam abinda yake samun dan Adam yana samun shi dan haka duk wani abinda Allah ta'ala ya halicci dan Adam na yaji sanyi ko yaji zahi ko ya shiga inuwa ko yaji rana duka yana samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa iyaka mutum ne wanda Allah ya zabe shi ya hihita shi akan sauran mutane ya turo shi a matsayin dan aiken shi zababban shi amma wuce iyaka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ba mutum bane to wannan aiki ne na ƴan bid'a da ƴan biyar san zuciya su suke wuce iyaka har suna fada ga wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne bayan ayoyin Qur'ani cike suke da tabbatar da cewa manzon Allah da sauran annabawa duka mutane ne Allah bai taba turo wani mala'ika ba manzo a wanda zai zama annabi ga mutane Allah bai taba turo wani aljani ba balle a yanzan wasu dabbobi daban dan haka mutane ne Allah ta'ala yake aikowa to annabi mu ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato dan adam ne abinda yake samu dan adam yana samun shi shi yasa ma yana cikin rahama ta Allah da hikima ta Allah Allah ya sanya manzon Allah yayi mantuwa cikin sallah dan ya zama karatu ga al'umma shi dan inda wannan rabkanuwai ba ta faru ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba a san karatun ba amma saboda Allah yana da hikima da gwaninta dan ya zama karantarwa ga al'umma in haka ya faru gare su shi yasa ya kaddara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mantuwa a wajaje cikin sallolin shi don su zama darasi ga al'umma kuma dan a ƙara karantar da sauran mutane cewa wannan annabin mutum ne. Abin da yake samun mutane shi ma yana samun shi. Saboda haka mantowa ko rabkanowa wadda ta faru ga manzon Allah akwai alheri kwarai, akwai maslaha cikinta ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kaga cewa manzo Allah ba mutum bane aiki ne na ƴan bid'a da ƴan bin son zuciya, cewa a manzo Allah sallallahu shi da haske aka halice shi wannan duka kagen su ne, cewa kamin a halice annabi Adam aka halice shi wannan duka shaci fadin shi ne. So ne suke su tunkuɗa jahilai daga magarin mutane wanda basu da karatu su zama cikin waɗanda suke fadawa a cikin wato a cikin abun hani wanda aka hana su. Allah ya yi hani game da mu zama masu wuce iyaka a cikin addinin mu na musulunci. Allah ya hana mu kar mu saki mu yi koyi da ahlul kitab wanda suka zurha har suka wuce iyaka anna akan annabin da Allah ya turo masu, har ma suka ce dan Allah ne, wasu ma suka ce a Allah ne da kanshi. To sannu sannu ne mutun yana karawa gaba yana zazzadawa yake kaiwa ga wannan matakin, ya ce ma annabi Allah ko ya bashi sifa irin ta Allah ko ya bashi. To yanzu kaga kawo masu wannan wuce iyaka Allah da ikon shi sun kai suna nuna wani suna dafa kanshi suna cewa Allah. Saboda in dai kake hannuwa da abinda Allah ya hana ka da annabi ko, to sai kaga sakamakon kin hannuwan nan. Sakamakon ya kai sai yanzu mutun sai ya dafa kan na kusan shi ya ce wanga Allah. Ai mutun ya dafa ka fada wani ya ce Allah ne nan zauna da kanshi. To kaga shine dama abinda ake gudu, ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Haka wuce iyaka ne duka wannan, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane ko ba da sanadaran da ake halittar mutum aka halice shi ba, a shi da haske aka halice shi, da hasken Allah aka halice shi, dama shi aka fara halitta tun kan halice annabi Adam. Wannan duk ƙarya tsiya ce irin ta ƴan bid'a da ƴan bin son zuciya, zuki ta mallace babu dalili ko guda akan haka nan, in ma akwai shi to rubabban dalili ne ba tabbatacce ba, kamar hadisin da suke kawo na cewa wai kamin Allah ya halicci annabi Adam haske ya fara halitta, duk malaman hadisi na duniya sun yi baki guda akan cewa wannan hadisin ƙarya ne ba tabbatacce ba, amma raba kanka da ɗan bid'a. Akwai hadisi kuru-kuru wanda ya nuni akan abu sai ɗan bid'a ya watsi da shi, sai je ya lalabo maka wani wanda ke da ƙura. Me dama Qur'ani ya faɗi, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dama kullum yana cikin babbar sambol wadda take nuna wa dan bid'a, shine ga bayanin addini kiri-kiri wanda kowa ya sani. Shi sai aje wannan ayoyin da wannan hadisan wanda suka zo kuru-kuru, sai je samu ma wata aya wadda akwai duhu cikin bayani, kawai sai ce ma ita ce. Ga aya kiri-kiri wadda kowa ya san ita ga zancanta, yanzu cewa da me aka halicci annabi Adam ko kuma ɗan Adam baki ɗaya, Qur'ani ba cike yake da wannan bayanin ba? Cike yake da wannan bayanin. Allah ya ce ya halicci annabi Adam daga laka, ya halicci zuri'ar annabi Adam daga ruwa ko? Misumma ja'ala naslahu ko? Wa bada'a khalqal insana mimmi min tin, sai yace thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Haga Allah ya bayyana haka wurare da dama cewa dan Adam, ɗan annabi Adam daga dugon ruwa aka halice su. To me yake kuma wani yazo yace a ga wannan ne shi da haske aka halice shi, kuma babu aya ba hadisi, kawai da molan kai. Kenan ƙarya ta Qur'ani kake. Abinda Qur'ani ya faɗi na cewa an halicci annabi Adam da ruwa, kai kana ganin bai kamata ba a ce annabi ya shiga ciki shi, kamata a ce da haske aka halicce shi, kai Allah san shi. Dan haka yana cikin wuce iyaka ga ayoyi wanda suke kuru-kuru, sai wani ya aje su sai ya lalabo ma wata aya wanda kai baka yi da gane me yake nihi ba, ko ya kawo ma wani hadisi wanda akwai duhu, kai dai abin bai bayyana ba karara. To alama ɗan bid'a kenan masu bin son zuciya. Allah ya nuna su. Aisha radiyallahu anha tace idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina samma Allahu fahdaru, tace idan kaga waɗanda suke bibiyar abinda ke da shubha cikin Qur'ani ko hadisi, to wannan su ne da kansu wanda Allah ya ambata cikin ayan nan, ku yi hankali da su. Ga dalili karara sai aji, sai zo ya lalabo ma wani dalili, kawai barka da baki saki. To kama haka nan kama ba haka nan ba gashi ya fadi yo ka kyale shi mana gashi ga wanda ka tabbatar da haka nan sai ga ya ma wani abu wanda sai kaji eh ya danye kama da haka nan kuma dai akwai alamar tabbaya a wurin to shubha kenan in baka san shubha ba wannan ita ce shubha da kanta wanda ta danye kama da daidai kuma akwai kura bata ida hutawa ba karara to Allah yace masu rishin lahiya da karkata cikin zakata sune masu wannan fa amman ladina fi qulubihim zayghun wadanda cikin zakatan suke da kai karkata fayattabi'una ma tashabaha su sai su dora biyar abinda ke da rikici ayat qur'ani mai rikici sai su jawo ma ita shikenan sai su barka da aiki sai ai Allah yace kaza sai ka ta ajin wannan zance ba sai su ruda ka ai yazo cikin hadisi annabi yace kaza to yanzu wanda zai ce maka annabi shi aka fara halitta tun kan halicci annabi adam bi zai gaya ma ka gane sai shubha kadai ba abinda zai gaya ma in banda shubha amma Allah ta'ala ya fadi cewa duk duniya wanda ya fara halitta cikin ɗan adam waye annabi adam farkon suratul nisa Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai guda daya wace rai ce annabi adam ko sai yace wannan ran kuma sannan ya halitta matatta daga gare ta ko sai yace wa bassa minhuma daga gare su ne su biyun nan da wannan rai da matatta ta ya halicci rijalan kaseeran wani sa'a mazaje masu yawa da mata yi kaga Allah ya ga daga amin ya halice ku ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum mimmi min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi aga inda da haske aka halicci annabi sai yace banda annabi shi wannan da haske muka halice shi sai bai fadi ba kenan shi ma yana ciki don haka dai ala kulli hal hadisan da suke bayyana mun rabu kanuwa wadda ta faru cikin sallar annabi tana nuna mana cewa shi annabi wato abin da yake samun mutane yana samun shi zababban Allah ne Allah ya zabe shi ya aiko shi matsayin manzo don haka shi menene abdullahi ubadu bawa ne ba a bauta mashi wa rasulullahi kazzabu kuma manzo ne ba a ƙaryata shi bal yuta'u wa yuttaba'u sai dai a mai da'a a bi shi bawa ne shi bauta yake shi ba a bauta mai manzo ne shi sakon shi wanda yazo da shi ba a ƙaryatar da shi saboda aiko shi Allah yi sai dai a bi shi a yi mai da'a to sujada ita kuma sujada ta tilawa wasu wajaje ne na alqur'ani inda aka ambaci sujada ake yi alamai suna ganin cewa sajadodi na qur'ani guda 14 ne wuri 14 ne kaga akwai sujada cikin suratul arafi akwai sujada cikin suratul an-nahl akwai sujada cikin suratul al-isra akwai sujada cikin suratul ra'd akwai sujada cikin suratul maryam akwai sujada cikin suratul hajj sujada bi ke da akwai suratul hajj da farkonta da karshenta akwai sujada cikin suratul furqan akwai sujada wato a cikin suratul fussilat akwai sujada cikin suratul najmi akwai sujada a cikin suratul inshiqaq akwai sujada cikin suratul alaq to sujada 14 ke da kai sune sujadodin alqur'ani wanda in mutun ya karanta su ana son ya sujada a wajen wasu malamai sun ce 15 ne sai suka karo da sujada ta cikin suratul sad wa manna daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab amma abinda ke tabbataccen zance ita sujada ta cikin suratul sad ba sujudut tilawa bace sujudush shukr ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ita sujudut tauba ce gawa ga annabi dauda shine Allah ya sanya shi yayi domin tuba da haka ga annabi dauda sujudut tauba ce amma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sauran mabiyan shi matsayin sujudu shukr take wal iqtida sujada ne na godiya ga Allah da kuma koyi da annabawan Allah saboda cikin suratul an'am Allah ya zana annabi 18 ko sai Allah yace ulaika allazina hada Allah sai yace min fabi hudahu muqtadi kai koyi da su Allah ya ma annabi umarni yayi koyi da su to cikin annabawan nan akwai annabi Dawuda ko babu Don haka Allah ya ma annabi umarni yayi koyi da annabawa, to da ya sujada inda annabi Dauda yayi, ba sujudu tilawa bane, ya sujudu ne na koyi da annabi Dauda. Don haka sujada, jasa Ibn Abbas ya ce sada laysat min azaim sujud walakin ni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, yace sada ba ta cikin wajajen da ake sujada, amma ni na ga manzon Allah yana sujada idan ya karanta. To shi sama ba a yi cikin sallah ko yato ya karanta sada ba zai yi sujada ba ce. Sujudu shukr, ita kuma sujudu shukr sajada ce ta godiya ga Allah akan wata ni'ima. Ita kuma wannan ana yin ta ne akan ababe biyu. Ko dai idan wata ni'ima ta samu ga al'umman musulmi, wata ni'ima mai girma ta faranta ma rai, sai ka fadi kai sujada don godiya ga Allah. Ko kuma idan wani bala'i mai girma Allah ya tunkuɗe ma al'umman musulmi, wani bala'i ana ta tsoda da tsoron wani bala'i zai sabko, sai aka samu labarin ya fasa sabkowa, haga sai kai sujada ko saboda jin daɗi da farin ciki. To dama ita ana yin ta ko dai saboda wata ni'ima ta samu, ko kuma saboda wani babban bala'i ya kau daga al'umma. To wannan wato sune sajadodi guda uku. Hadisi na farko, an Abdullahi ibn Buhaina radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama salla bihim adh-dhuhra fa qama fi rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis. Daga Abdullahi dan Buhaina, yaddan Allah ta tabbata a gare shi, lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yayi sallah azhar da su. Fa qama fi rak'atayn al-ulayayn, sai manzon Allah ya miƙe tsaye a raka'o'i biyu na farko. Sai mutun ya raka'o'i biyu na farko, me ya kamata yi? Ya zamana yayi zaman tahiyya ko? To manzon Allah sai ya miƙe tsaye, walam yajlis, bai zauna ba. Fa qama an-nasu ma'ahu, sai mutane suka tashi tare da shi, kuma suka miƙe tare da shi. Hatta idza qada as-salah, har sai da manzon Allah ya gama sallah. Wa intabara an-nasu taslimahu, mutane suna jiran sallamewan shi. Kabbara, kawai sai yayi kabbara, wa huwa jalisun, yana daga nan zaune. Wa sajjada sajjadataini qabla an yusallima, kuma yayi sayyidodi guda bi gabanin ya sallame, thumma sallama, sannan ya sallame. Akhrajahu sab'a wa hadha al-lafzu lil-Bukhari, wa fi riwayatin li Muslim, a cikin wata riwaya ta Muslim, yukabbiru fi kulli sajjadatin, yana yin kabbara a kowace sujada. Wa huwa jalisun, yana daga zaune. Wa yasjudu an-nasu ma'ahu, kuma yana yin sujada, mutane suna sujada tare da shi. Makana ma natiya min al-julus, a gurbin abin da yayi mantuwa na zama. Wannan hadisi akwai karatuka din biyu a cikin shi. Daga cikin darasin da ke da kai ciki shine abin da muka gabatar na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne. Abin da yake samu ɗan adam na mantuwa yana samun shi shi ma. Shi yasa Allah ta'ala ya kaddara mai yayi rabkanwa a cikin sallar shi. Daga cikin darasin da ke da kai a cikin wannan hadisi, yana karantar da mu cewa idan liman ya mance zaman tahiyya, ya miƙe tsaye a sallah mai raka'a hudu, lokacin da ya kamata ya zaman tahiyya sai ya miƙe tsaye, to ma mu ma za su yi mi, za su bi shi, kenan ma mu ba za su yi zaune ba, bai yiwa kai zaune kai ta zazzaga rigar liman, a'a kai ma tashi za kai ka bi shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi su ma duka sai suka tashi suka bi shi. Kenan idan liman ya mance zaman tahiyya bai zauna ba, to ma mu za su tashi su ma wato tare da shi. Sannan daga cikin darsan da ke da kai cikin wannan hadisin shine cewa za a yi sujada ta rabkanuwa a madadin wannan zaman tahiyyan ko? Za a yi sujada ta rabkanuwa, wannan sujudodin da za a yi na rabkanuwa su ne matsayin mantuwar da aka yi na zaman tahiyya. To me yasa idan mutum ya mance zaman tahiyya ba zai dawo ba ya zauna? Domin kamar yadda hadisi zai zo nan gaba, inda har mutum ya riga ya miƙe tsaye, to ba ya dawowa. Amma in bai riga ya miƙe ba, yana shirye-shiryen miƙewa ne sai ya tuno, to sai ya dawo. To saboda shi tsayuwai rukuni ne, kamar yadda ya gabata mun karanta cewa tsayuwa rukuni ce cikin rukunnan sallah. Shi kuma zaman tahiyya na farko wajibi ne cikin wajibban sallah. To ba a baro rukuni saboda wajibi. Abu da aka, in mutum ya riga ya miƙi tsaye ba zai dawo ba yayi abin, don da haka rukuni yana gaba da wajibi, ba a baro rukuni saboda a dawo ayi wajibi. Shi yasa in dai har mutum ya riga ya cika tsaye, to babu zancen dawowa. amma in mutum bai yi da mikewa tsaye ba kenan bai fara rukunin ba nan yana da damar ya dawo ya zauna ya tahiyya. Sannan daga cikin karatun da ke da kwai cikin wannan hadisi ya nuna mana idan mutum ya yi mantuwa ya mance zaman tahiyya to zai yi soyayya da kabili ne ko zai yi sajadodi guda biyu gabanin ya sallame. Sannan cikin karatun nan ya nuna mana cewa sajadodi na rabkanuwa da in mutum zai sujada ko zai dago to zai yi kabbara ne, akwai kabbara wajen sujada da wajen dagowa. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. daga Abu Huraira idan Allah ta tabbata a gare shi yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sallaci daya daga cikin salloli na marece. Al-ashi shine daga lokacin da rana ta karkata zuwa faduwar rana, shine lokacin da ake kira al-ashi. Daga karkatar rana zuwa faduwanta shine al-ashi. Kenan kaga sallah nawa ke da kai tsakanin wannan lokacin, sallah biyu da sallah azhar da al'asr. To shine Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci daya daga cikin salloli na marici raka'ataini sai yayi ta raka'a biyu. To kaga in ma azhar ce in ma al'asr ce raka'a hudu dai ake yi ko, to sai yayi raka'a biyu thumma sallama sannan ya sallame. Kaga nan cika akwai ƙara karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne ko, domin a raka'a hudu ta azhar manzo Allah sai ya raka'a biyu ya sallame kuma ya dauka ta cika. Thumma qama ila khashabatin, sannan manzon Allah ya tashi yannahi wata itaciya fi muqaddamil masjidi da take a gaban masallaci. Fa wada'a yadahu alaiha, sai ya dora hannun shi akan ta. A wata riwaya aka ce ka annahu gadaban, kamar yana cikin hushi, kawai ko da ya sallame sai ya tashi ya dawo wannan itaciya. To malamai suna sharhi me yasa manzon Allah ya haka, abinda bai saba yi ba, dai in ya sallame sallame yake nan yake zauna wurin da ya sallame sallah ya ziki. Amma yanzu gashi sai suka ce yana ji a jikin shi cewa akwai wata tawaya, akwai wani abu wanda ya faru ba daidai ba, saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wato halice shi da kamala, mafi yawan abubuwan shi yana yinsu cikakku. To in na kasu ya samu sai ya ji a jikin shi, kenan yana jin alamomin cewa akwai wani abu wanda bai zo da kyau ba, don haka ya tashi kamar yana cikin bacin rai da hushi. Ana sallame sallan nan kawai sai ya tashi dafa wannan itaciya, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san me yake faruwa ba. To kaga wannan gwaninta ce ta Allah, manzo Allah ya tashi kai tsaye yana jin akwai tawaya cikin wani lamari, amma dai bai san menene ke da tawayan nan ba. Wa fil qaum, kuma a cikin mutanen da suka yi sallan nan Abu Bakr wa Umar, akwai Abu Bakr da Umar, wanda kuma a duniya da kacira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamarsu, su ne suka fi kowa cikin wannan al'ummai. Wa qul inna khayran nasi ba'da Muhammadin wa zirahu quduman thumma Uthmanu larjahu, da haka wa'annan sahabban Abu Bakr da Umar da an ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, to bayan shi babu wani dan adam cikin wannan al'ummai wanda zaka kawo kaga girman shi ko kaga matsayin shi a musulunci sama ga wannan. In ka zuciyanka tana ganin girman wani sama gare su, to kai bakin jahili. Wannan sune waliyai wanda ba a yi wasu waliyai ba sama gare su. Duk yanda kaje wani wali yana zuga kansa yana nuna kamar shi ya hidu waliyai, to ko dai ƙarya ce yake yi ko kuma kawai wuce iyaka ne yake. Waɗannan babu wani wali sama gare su. In aka samu wani ya ce ya ɗara su, to alama cewa shi dujalin shirgiyagen maƙaryaci ne ya ce ya ɗara waɗannan sahabban. Don haka cikin wanda suka yi wannan sallah wadda manzon Allah ya rabkanuwa ya yi raka'a biyu ya sallame, cikin jama'ar da suka yi sallan nan akwai waɗannan waliyan masu girma, akwai Abu Bakar da Umar radiyallahu anhu. Fahaba an yi kallima, sai suka ji kwarjinin su yi wa manzon Allah magana, mana su da su aka yi kuma sun ga raka'a biyu aka yi aka sallame. Wannan kuma yana nuna maka irin yanda suke ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ladabin da suke tare da shi. Suna jin kwarjinin su mai magana su ce mai hawo, sai suka ji haiban haka. Wa kharaja sar'anun nas, su kuma masu gaugawa na mutane suka fita. Sar'an ana rubuta shi da
fataha ga sinun da kuma fataha ga ra'un sara sara'an kuma sannan ana karanta shi sur'an da damma ga sinun da kuma sukun ga ra'un sur'an duk fasara su guda da sur'anun nasu da sara'anun nasu abinda ake ni da su sune masu gaugawan hita kowanne masallaci akwai su a duniya ko wannan da an sallame su ne farkon cerewa to su ake ce ba sara'anun nasu wannan fa masallacin annabi akwai su ana sallame wa su kai sai ka kabari gansu su tashi stairs to shine wato Abu Huraira da ya rawaita hadisin yake bada labari tiryan tiryan yace cikin wanda suka yi sallan nan akwai Abu Bakar akwai Umar amma su dai suka ja bakin su suka yi shuru saboda jin kwarjinin su yi wa manzon Allah magana su tunkare shi da cewa kai kuskure ko baka ha basu da basu iya fada wa manzon Allah ba za su iya cewa haka nan to su kuma masu gauga wanda da an sallame sallah ta yi suke suka tashi kawai suka kakkabe kayan su suka hita amma da suka fito ba su kyale ba faqalu sai suka dora cewa usratus sala ai ka an rage sallah suna tattauna tsakanin su to daga yau har an rage sallah da muna raka hudu yanzu an maido ta saboda su mi suke dauka ai me abin ne wanda yazo da addinin ne go to wa zai cewa ba haka nan bane kenan wata kilan wahayi ne aka mashi kawai aka ce an rage daga yau su haka suke sa dan haka kawai sai suka je suna ta diskusiyar tsakanin su suna cewa ai an rage adadin sallah wa fil qaum a cikin mutanen nan rajulun yad'uhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama dal yadai akwai wani mutum wanda manzon Allah yake kiran shi da bil yadai saboda yana da tsayi a hannuwan shi sai manzon Allah yake kiran shi bil yadai فقال يا رسول الله سيف اليدين يتي يا مأيكين الله أنسيت ويش منتواني كي أم قصرت الصلاة كوكو داي أرقي صلاة وكاكا ذو اليدين يا هجمكو كما وانا مغنى تذو اليدين إتماتنا تكيد حكما دلدي دم بابو واند زي إيه چوا منزا الله كاهو يكو سكولي بابو واند زي إيه فاتن حكا صحبه سنا جرم منزا الله صلى الله عليه وسلم amma sai ya huskantar da tambaya manzon Allah sallan nan da muka yi a yanzu akwai abin da ya faru ko mantuwa kai ko kuma an sabkar da wahayi an rage adadin raka'o'in sallah fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko ɗaya bai faru ba lam ansa ban yi mantuwa ba wa lam tuqsar kuma ba a rage sallah ba to sai zale da ni ya gano to in dai habba a rage sallah ba to mantuwa ta faru ko fa qala bala sai ce to tabbas ya manzo Allah kadin nasita kai mantuwa in dai ba a rage adadin sallah ba to tabbas kai mantuwa fa salla rak'atayn sai manzo Allah ya tashi yayi sallah raka'a biyu thumma sallama sannan ya sallame kenan ya ci ko raka'a biyu da suka rage ko sannan ya sallame thumma kabbara sannan yayi kabbara ثم سجد مثل سجوده sannan yayi sujada kwatankwacin sujadan shi aw atwala kuma hi tsai thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago kan shi fa kabbara yayi kabbara thumma wada'a ra'sahu fa kabbara sannan ya dora kan shi yayi kabbara fa sajada mithl sujudihi yayi sujada kwatankwacin sujadan shi aw atwala ko wanda yafi shi tsai thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago kan shi wa kabbara yayi kabbara muttafaqun alayhi واللفظ البخاري وان اللفظين بخاري وفي روايه لمسلم او روايه مسلم صلاه العصر صلى العصر اغا روايه مسلم تاهدو صلى قرركو تو اكو روايه دبور تاتشي الظهر تشي اذا كما جسا ينزل دي اكو ساباني كان وتشي ولي ابي داوود على لفظ ابو داوود فقال سي منزان الله يتنبهي متاني ده زليدين يتي يا رغي صلاه اصدق زليدين شن زليدين يا فدي غسكيا na rage sallah ne fa auma'u ai na'am sai suka yi nuni da kan ona suka ce wa hiya fi sahihain a wannan lafazin yana cikin sahihain lakin bai lafazin sai dai yazo da lafazin cewa fa qalu sai suka ce idan da bakin sa ba da nuni ba wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya tashi wallam yasjud manzo Allah bai sujada ba hatta yaqanahu Allah ta'ala dalika har sai da Allah ya tabbatar mai da hakan kenan sai da wahayi yazo aka tabbatar mai da cewa lalle yayi ragi cikin sallah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada to wannan hadisin da dukkanin riwayoyin shi yana karantar da mu kwatankwacin abin da wancan hadisin na farko ya karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarabkanuwa cikin sallah kuma wato wannan ya nuna mana wancan na farko ya nuna mana tahiyya ce ya bari ko to shi kuma wannan sai ya nuna raka'a bi ma ya rage sallah mai raka'a hudu ya raka'a bi ya sallai sannan cikin wannan hadisin malamai sun dibo karatuttuka masu tarin yawa aga cike akwai nuna mana ladabin sahabbai da kuma girmamawa da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan cikin hadisin nan akwai nuna mana matsayin Abubakar da Umar saboda Abu Huraira da kansa yace cikin mutanen nan akwai Abubakar da Umar kenan su daban ne na musamman ne go da nuna kenan akwai manya cikin wanda suka yi sallah amma sai dai su ba su yi wa manzon Allah magana ba sannan cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa idan liman yayi mantuwa a cikin sallah ya rage wani abu to aka tunatar da shi daga baya sai ya ciko shi idan ya rage raka'a guda ko raka'a biyu to daga baya aka tunatar da shi cewa ko bayan ya sallame ne sai aka ce mai kai raka'a uku kace kai kuma azhar ce yake to shikenan sai ya tashi huskanci alƙibla ya kabbara ya ida ciko raka'a guda daga baya sai yayi sujada ta rabkanuwa sannan cikin wannan hadisin kuma akwai karantar da mu cewa shi waliman idan yayi rabkanuwa ko da sun tattauna da shi da jama'a to ana ci gaba da sallah ba za a roshe sallar bane a ce an bata ta ho domin ka gana wurin ai an yi magana an yi ayyuka an tahi an dawo kuma an amma duk da haka nan sallah bata gama ba sai da aka yi da cike ta haka idan haka ya faru na mantuwa ko da an yi magana to ana dasawa ne akan sallah matukar dai malaman fiqh suka ce matukar lokaci bai tsayi ba idan lokaci yayi tsayi to shikenan kenan wannan sallah sai an sake ta amma idan lokacin bai tsayi ba to koda ban an yi ta tattaunawa ne da wannan ne wasu malaman fiqh suka ce duk magana wadda take da alaka da maslaha sallah ba ta bata sallah magana wadda ke bata sallah ita ce wadda bata da alaka da maslaha sallah kuma can baya mun karanta ko a hadisin Zaid ne dan arkama ina gani ko wanda yace fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam na hadisin kaga da muka karanta shi mai bayanin cewa magana cikin sallah tana bata sallah idan bata da alaka da sallah kenan sai zama wancan hadisin amuni wannan kuma mukhassisu ne lafu yayi takhsisun wa umumin na wancan hadisi dan haka magana in tana da alaka da gyaran sallah to bata bata sallah amma in bata da alaka da gyaran sallah kamar misalin kana sallah kawai sai ga wani ya wuce kace to in ka dafa abincin nan ka ayyu mana nawa yanzu wannan tana da alaka da sallah bata da alaka kaga za ta bata sallan ka to amma idan cewa ne kai waye Mahamudu wannan raka'a ta nawa ce wannan na da alaka da sallah ko ba da to shikenan wannan bata bata sallah kai liman ne ka rikice ka rasa ko raka'a nawa ake sai ka tambaye Mahamudu sai ya gaya maka to kaga wannan yana da alaka da sallah ko duk maganar da take da alaka da sallah bata bata sallah sai wanda bata da alaka da sallah kuma duk cikin wannan hadisin malamai suka fahimci haka kaga na ai manzon Allah tambaye shi aka yi wai kai mantuwa ne ku duk cikin sallah ake ba gama manzon Allah ya sha ban yi mantuwa ba kuma ba a rage sallah ba sai ya tambaye jama'a wai jama'a abinda Zulaidai ne yake fadi haka nan ne kuma duk ba a gama sallah ba abinda Zulaidai ne yake fadi haka ne nayi mantuwa jama'a suka ce eh kai sallah kaza da kaza sai manzon Allah ya fuskanci alƙibla sai aka dasa kaga ba sake ta akai ba inda sake ta akai sai a ce to kenan magana ta bata sallah amma dasawa akai aka ci ko sauran raka'o'in to wannan daga cikin karatukan da ke akwai da sauran darussa masu yawa da ke cikin wannan hadisin wa ne Imran ibn Hassan radiyallahu ta'ala anhu anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama sallaba bihim fa saha fa sajada sajadatayn thumma tashahada thumma sallama daga Imrana dan Husain yadda Allah ta tabbata a gare shi lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sallabihi yayi sallah da su fasaha fasajada sajadatayn sai ya rabkanuwa sai ya sajadodi guda biyu thumma tashahada sannan yayi tahiyya thumma sallama sannan ya sallame rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhi wa hasanahu wal hakim wa sahahu Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi kuma Tirmidhi yace hadisin Hasan ne Hakim ya rawaito shi Hakim yace hadisin sahihi ne to wannan hadisi ya karantar da mu irin karatuttukan da hadisan farko suka karantar da abinda ya shahirar kanuwa cikin sallah sannan abinda wannan hadisin ya kara wanda sauran hadisai ba su karantar da mu shi ba shine yin tahiyya ko yin tahiya idan mutun ya zo sajada na rabkanuwa kenan sai yayi tahiya yake sallamewa shine karin da wannan hadisi ya kawo kuma wannan shine abin da wasu malamai suka rike suka ce dan haka sai mutun yayi tahiya a wajen ba'di malaman hanafiya suka ce in dai sujjada da mutun yayi ba'di ne to sai yayi tahiya sannan yake sallamewa su kuma sauran malamai suka ce a kawai wancan hadisan na farko ba su yi nunin cewa an yi tahiya ba saboda haka ba tahiya amma malaman shafi'iyya suka ce ma dole ne mutun ya sallame kai tsaye da ya sagadodi ba wani karatu da ake da an yi sagadodin nan guda biyu an dago sai sallamewa su suka kai abin ma matsayin dole malaman shafi'iyya suka ce saboda wancan hadisan ba su yi nuni akan haka ba da haka akwai wanda suka rike wannan hadisan suka ce za a yi tahiya su ma wanda suka ce za a yi tahiyan sun ce in sajada ba'din saboda shi hadisin ai da ba'di yake magana ko wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla atalatan am arba'an idan dayan ku ya shakku a cikin sallar shi bai san raka'a nawa ya sallata ba shin uku ce ko hudu falyatrahi ash-shakk to yayi watsi da shakku wal yabni ala mastaiqana ya gina akan abin da ya tabbatar thumma yasjudu sannan yayi sujada sajadataini sajadodi biyu qabla an yusallima gabanin ya sallame fa in kana salla khamsan idan ya kasance yayi salla raka'a biyar ne shafa'na lahu salatahu to sun yi mai shafa'i ga sallar shi wa in kana salla tamaman idan kawai yayi salla cikakka ne kana ta to su raka'o'in sajadodin nan biyu sun kasance targhiman li shaytan kaskantar da shaytan ne da wulakantar da shi rahu muslim wannan hadisin shi kuma yana magana bisa kan rabkanuwa ta bangaren shakku a cikin sallah da wanda da ruku dama nace rabkanuwa cikin sallah ba ta wuce kala uku ko dai kari ko kuma ragi ko kuma shakku kenan dama shine yake faruwa cikin sallah to shi wannan yana fadin hukuncin shakku wanda ya shakku a cikin sallah manzo Allah yace idan dayan ku yayi shakku a cikin sallar shi bai san raka'a nawa bace yana shakku shin ko ta uku ce ko ta hudu ce ko ta uku ce ko ta hudu to ya gina akan yaqin kullum in dai mutun yana shakku to shakku kullum akwai yaqini tare da shi ko ba a taba samun shakku ba face sai akwai yaqini tare da shi duk inda kaga shakku to akwai yaqini yanzu shikenan sai muka zo sallar isha'i sai na dora shakku to ni alwallata ta magaruwa tana nan ko ba ta nan tana nan ko ba ta nan tana nan ko ba ta nan sai ina shakku akan tana nan ko ba ta nan to menene yaqini tana nan shine yaqini domin ai na tabbatar da alwalla nayi magaruwa ko kenan tana nan shine yaqini shakkun shine ta kare ko ba ta kare wannan kuma ba aiki da shi da yaqini ake aiki da haka kawai sai in yi sallata in kyale shakku can to amma in na tabbatar bayan sallar magariba na tabbatar da cewa bayan an gama sallah sai da na shiga ban daki na huto to amma ko da aka zo sallar isha'i sai na dora shakku wai da na huto daga ban dakin nan nayi alwala ko ban yi ba nayi ko ban yi ba na sake ko ban sake ba to cikin wannan shakkun yanzu menene yaqini yaqini shine ban da alwala domin na tabbatar da hutuwa daga ban daki amma ina kwankwantar nayi ko ban yi to ina labari kawai babu kaje kai alwala shine zanci dan haka nan shine yaqini to lokacin da mutum yake shakku cikin sallah wai wannan raka'a ta hudu ce ko ta uku ce ta hudu ce ko ta uku ce ina yaqini yake ta uku tabbas ne wannan dan haka shakkun yana nan bisa kan ta hudu sai kai waci da shi ka tsaya akan ta uku ce kawai dan haka duk lokacin da mutum yayi shakku to so ake ya rike yaqini ya kyale shakku al-yaqin la yazulu bishakk yaqini bai gushewa saboda shakku wannan yana cikin dalilan waccan ka'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yawaci da shakku wal yabni ala mastaiqana ya gina akan abin da ya tabbatar kenan kullum adadi na kasa shine tabbas wanda ya karu wannan shine kwankwantan dan haka sai ka ashe shi kai aiki da na kasa thumma yasjudu sajadataini sannan sai ya sajadodi guda biyu ina shakku raka'a ta hudu ce ko ta uku sai in maida ta tanawa ta uku amma idan na gama sai nayi sajadodi saboda wannan shakkun da nayi da haka zan yi sajadodi na qabli ko qabla an yusallima gabanin ya sallame hey manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sajadodin suna da amfani kwarai fa in kana salla khamsan kenan idan salla ce mai raka'a hudu amma sai ya kasance a hakikanin zance salla biyar ne raka'a biyar ne saboda shakkun nan da ya shigo ya sa na ƙara raka'a guda go to idan ya kasance yayi salla raka'a biyar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shafa'ana lahu salata wannan sajadodin guda biyu sun maida mai sallar su shafa'i me shafa'i me shafa'i da Hausa abu biyu dole sai da mu ce shafa'i me sharhi bai da suna da Hausa ko bai da suna da sai muka ce abu biyu ne shafa'i kaga ai karatun kuma ya zama sabo yanzu inda muka abu biyu mun ga shafa'i saboda hudu ma shafa'i ne ko shidda ma shafa'i ne takwas ma shafa'i ne goma ma shafa'i ne shi shafa'i kishi ya wuturi ne ko shi kuma wuturi sai mu ce me ya wuturi eh abinda ke da wahid wari abinda ke da wari shine wuturi idan da wuturi sai mu ce wari mara almara sai kuma almara wani magana ne na daban ko asa ka ce almara sai dai marai ko kuma mara Hausa ne to kenan mara shine wuturi to shi shafa'i shine ba da suna da Hausa kaga uku guda ɗaya wuturi ne ko uku wuturi ne biyar wuturi ne bakwai wuturi ne tara wuturi ne haka nan kenan shine mara don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yace idan ya kasance yayi sallah raka'a biyar to dama ita sallah azhar ko la asar ko isha'i ai hudu ake so ai to wuturi ce ita ko shafa'i ce shafa'i ake so ai haka Allah ya tsara ta to wannan sagadodon biyu da ka kawo in suka hadu da wannan biyar din sun zama mi sun zama shafa'i kenan ka sun zama tashadda ko sun maida ma sallar ka shafa'i yanda Allah yake son ta dama Allah shafa'i yake son kai shine hadisin yace idan ka yi raka'a biyar to wannan sagadodin biyu sun maka shafa'i ga sallanka wa in kana sallata maman in kuma sallar shi daidai take kuma shakkun nan yazo kenan daga wane ne wannan shakkun dama ko can shakku daga shedan yake shedan ne yake kawo shi to yanzu sajadodin nan guda biyu da kai su kuma me ya matsayin su sai manzon Allah yace kana ta sun kasance targhiman lishaitani turmuza hancin shedan ga kasa kalmar targhim tana nihi ihana wulakantarwa saboda duk wanda aka turmuza hancin shi kasa an wulakantar da shi yasa asalin kalmai daga ar-ragamu ne ragamu da larabci shine turbaya to aka ce wato ar-urghima anfa ma'ana an turmuza hancin shi ko ragima anfu rajulin to wannan shine sai ya zama kenan targhiman lishaitan ya zama wulakantar da shedan ne da tozartar da shi ya ji kumiya ya zo ya kawo maka matsala to wannan sagadodin guda biyu kenan sun zama wulakantar da shi da tozartar da shi ba su taba ma sallar ka ba ko kana rahu muslim kenan wannan shine wannan hadisin ya mama bayanin cewa duk mutumin da yayi shakku to ba zai yi aiki da shakkun ba sai dai aiki da yaqini sannan kuma ya faɗa mana yanda zai mu'amalanci shakku idan ya bijiro mai a cikin sallar shi wa annabi mas'ud radhiyallahu anhu qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam falamma sallama qila lahu ya rasulullah ahadatha fi salati shay qala wa ma dhak qalu sallaita kadha wa kadha qala fa sanara jallahi wa istaqbala qibla fa sajada sajdatayn thumma sallama thumma aqbala ala an-nas bi wajhihi fa qala innahu law hadatha fi salati shay'an amba'atukum bih walakin innama ana basharun mithlukum an sakamatan saul fa idha nasitu fadhakkiruni wa idha shakka ahadukum fi salati falyataharra sawab falyutimma alayhi thumma liyasjud sajdatayn muttafaqun alayh wa fi riwayat al-bukhari falyutimma thumma yusallimu thumma yasjud wa li muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama sajada sajdatayn sajdatay sahwi ba'da as-salami wal kalam wa li ahmad wa abi daud wa an-nasa'i min hadith abdullah ibn ja'far marfu'an man shakka fi salatihi فليسجد سجدتين بعد ما يسلم وصححه ابن خزيمة wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallah falamma sallama lokacin da ya sallame ilalahu sai aka ce mai ya rasulullah ya ma'aikin Allah ahadatha fi salati shay'un shin wani abu ya faru ne a cikin sallah, ma'ana akwai wani abu sabu wanda ya faru a cikin sallah, saboda sun ga yayi sallah bayan da isabi. Kaga wannan magana ita ma cikin ta akwai girman manzon Allah, basu ce ba kai kuskure ko yau kai sallah bayan da ka saba ba ko abin da ke kama da haka. Ala wa maza ka, sai manzon Allah ya ce menene wannan, sai suka ce sallaita kaza wa kaza, kai sallah ne kaza da kaza. Malamai suka ce wannan sallah ce mai raka'a hudu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyar a cikin ta. Kala yace fasana rijlai, sai manzon Allah ya nade kawahuwan shi, wastaqbala alqibla, ya huskanci alqibla, fasajada sajdatayn, ya sajdoji guda biyu, thumma sallama, sannan ya sallame, thumma aqbala ala an-nas biwajhihi, sannan ya huskanto mutane da huskan shi, faqala sai yace innahu law hadatha fi salati shay'un, lalle ne inda wani saban abu ya faru a cikin sallah, an ba'atukum bihi, da sai na baku labarin shi, walakin innama ana bashar, sai dai ni kawai mutum ne, mithlukum kwatan kwacinku, an sa kama tansawun, ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, fa idza nasitu, idan nayi mantuwa, fa dhakkiruni, ku dora tunatar da ni, wa idza shakka ahadukum fi salati, kuma idan ɗayanku yayi shakku a cikin sallar shi, falyataharra sawab, to ya kirdadi abin da ke daidai, falyutimma alaihi, sai ya cika a kan shi, thumma liyasjud sajdatayn, sannan sai sajdodi guda biyu, muttafaqun alaihi. A wata riwaya ta Bukhari, falyutimma, ya cika, thumma yusallimu, thumma yasujudu, sannan yayi sallame, sannan yayi sujada. Riwayar Muslim, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatayn sahwi ba'da as-salami wal kalam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sajdodi biyu na rakanwa bayan ya sallame sallah, kuma bayan yayi magana. A riwayar Ahmad, man shakka fi salatihi, duk wanda ya shakku cikin sallar shi, falyasjudu sajdatayn ba'da ma yusallim, to yayi sajdodi guda biyu bayan ya sallame. Wa sahabu Ibn Khuzaima, to wannan hadisin shi na wato riwayar Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i, yana karantar da mu cewa duk wanda ya shakku cikin sallar shi, to yayi sajdodi guda biyu bayan ya sallame. To akan wannan hadisin akwai malamai waɗanda suka je akan cewa sajdodi na rabkanwa gaba ɗayan su kaf ba adini, suka ce saboda wannan hadisin, da haka suka ce ba adi ake ma kowace rabkanwa, ƙari ne, ragi ne, shakku ne, kawai ba adini za a yi. Akwai kuma malaman da suka ce sajdodi na rabkanwa kaf kin su kabili ne, gaba ɗaya kabili ne za a yi. Akwai kuma malaman da suka yi tafsiri, suka ce a idan ƙari ne kai a cikin sallah, idan kai ƙari za ka yi ba'adi, idan kuma kai ragi za ka yi ƙabli, sai suka aje akan abun akan wannan tafsiri. Dan haka ala kulli hal, idan mutum yayi ba'adi ko ƙabli, kamar yanda wasu hadisan suka zo suka nuna ƙabli ko ba'adi za a yi, dukkanin malamai sun ce babu matsala ga mutumin da zai yi ƙabli sai yayi ba'adi, ko zai yi ba'adi sai yayi ƙabli, duka babu matsala gare shi. Wa sahahu Ibn Khuzaima, kenan abinda yake inganci shine mutum ya dauki hadisan nan akan tafsiri, kenan cewa idan mutum yayi ƙari cikin sallar shi sai yayi ba'adi, idan yayi ragi sai yayi ƙabli. Wa anil Mughira bin Shu'ba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shakka ahadukum faqama fi rak'atayn, daga Mughira dan Shu'ba, lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace idan ɗayan ku yayi shakku a cikin sallar shi, faqama fi rak'atayn, sai ya miƙe tsaye a raka'o'i biyu, a madadin ya zauna ya tahiya ko, fastatamma qa'iman, sai ya cika tsaye, ma'ana da ya tashi tsaye, sai da ya yi da miƙewa tsaye, falyamdhi, to ya zarci, wala ya'ud, kada ya dawo, walyasjud sajdatayn, sai ya sajdodi guda biyu. To can baya mun ga yin meye dalilin da yasa in mutum har ya riga ya miƙe tsaye bai dawowa, muka ce saboda ita tsayuwar sallah rukuni ce ko, shi kuma zaman tahiya wajibi ne, to ba a dawowa ga wajibi a baro rukuni bayan an fara shi, za a dawowa ga wajibi. Saboda haka in mutum bai riga ya miƙe tsaye ba, to sai ya dawo ya zauna tunda bai riga ya fara rukunin, amma in dai har ya riga ya miƙe, to shikenan ba zai dawo ba, ko da ya tuno, sai bayan ka miƙe tsaye cif, sai ka tuno kai ban yi zaman tahiya ba, ba ka dawowa zauna. To amma idan rabkanuwar da mutum yayi ƙari ne yayi, ka tashi ciko raka'a ta biyar ne, bayan ka miƙe tsaye sai ka tuno kai wagga ta biyar ce zan yawa, to dawowa za ka kai zauna mala, ba za ka ci gaba ba, idan mutum ya tashi raka'a ta biyar bayan ya fara sai ya tuno wagga raka'a ta biyar ce za yi, to dole ne ya dawo ya yi zaune, ba zai ci gaba ba. In kuma ya ci gaba kuma ya san da cewa ba a ci gaba, to sallar shi ta lalace. In kuma shi liman ne tare da mamu yake, to haramun ne ga mamun da ya san cewa sallah ta gama cika, wani liman ya tashi ya karo ta biyar kuma ka bishi. Alamai suka ce haramun ne ka bishi. In ka bishi kuma kana sane, to sallar ka ta lalace. Dole zaunar da kai kai ta mai tasbihi, in mace ce kuma tayi tabi. In kai ta mai tasbihi ya ki dawowa ya ci gaba, to sai ka jira shi hayyatahu. In ya sabko shi kenan, ya zo ya sallame, sai ku sallame tare. Kuma rafkan wadda ta kama shi ta kama ka. A'a, ba ka iya. Da ka sallame ta lalace. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku sallame sai ya sallame. In kana bin liman ba za ka, da kana bin liman ka riga shi sallame, wato kai sallan musa. Jayewa mutum yana bin liman ya riga liman sallame sallah. Ko akwai inda ake riga liman sallame ba? Eh, akwai. A? Idan? Eh. Ba a ji ce za a yi. Eh. To, wanda in liman ba a ji ce za a yi, kaga kai misali ka zo masallaci baka samu sallah ba ko? Kuma sai raukanwa ta kama liman. A? Ya yi raka'a biyar? Eh. Sai ka bi shi wajen rafkanwa tare ku kenan. Dama abinda bai halatta ka bi shi ba shine wajen ciko raka'a ta biyar ko nan ba za ka bi shi ba, saboda kai kana da tabbashin cewa sallar nan ta cika. To wanda ya halatta ya bi shi shine wanda bai ma san ko raka'a nawa ake ba ko. Sannan in ka zo masallaci ka tarda mutum 100, to mutum 95 duk ba su san ko raka'a nawa shi ake ba, kawai su shaye ake da su, an sallame ne su sallan. Waɗanda zaka san zaka tarda su suna sanne da raka'a ko tana ake yan kaɗan, an yancin mutanen in liman raka'a 10 zai yi da su su ba ruwan su, kawai sai da a tattahiya him 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 sai an sallan. Waɗanda ya zuwa bin liman gaba ɗaya hankalin sai ta yi. To in baka san ko raka'a nawa ba ake, sai liman ya tashi ga ta biyar ka bi shi kai babu komi a kanka. In kuma ka san raka'a ta biyar ce amma dai baka da ilimin cewa ba abin liman, kai ka azabin shi ake sai ka bi shi, to babu komi a kanka, sallan ka ta yi. Amma wanda sallan shi ta lalace shine wanda yana sane da cewa ba abin liman, in ya tashi ciko raka'a ta biyar kuma ya san wannan ta biyar ce, to shine sallan shi ta lalace. Na'am. Yace wal yasjudu sajdatayn fa in lam yastatim maqa'iman, idan bai ida cika tsaye ba falyajlis, to yayi zaune, wala sahwa alaihi, babu wata rabkanwa akan shi. Idan mutum bai ida miƙewa tsaye ba, ya je ya miƙi tsaye ya bar zaman tahiyya sai ya tuno sai ya dawo ya zauna, to babu wani sujada akan shi. Rawahu Abu Dawud ibn Majah Ad-Darqutni wal lafdhu lahu bi sanadin da'if. To mai ida sajdodi na rabkanwa sai mu tashi sajdodi na tilawa. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه. وانا حديث ضعيف ني اما ابن دكي cikin shi ana aiki da shi daga Umar da Allah tabbata a gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa ala man khalf al imam sahw, babu rabkanuwa ga mutumin da yake bayan liman. Fa in sahal imam, idan kam liman yayi rabkanwa, fa alaihi wa ala man khalfahu, ta hau bisa kan shi ta hau bisa kan na bayan shi. Kenan shi liman, in kana bin liman to baka cewa ai nayi rabkanwa ko nayi mantuwa, dan haka kabli ta kama ni ko ba a rayuwa ta kama ka kana bayan liman, sai dai kai ka kama ta. To amma idan liman kuma yayi rabkanwa to ta shahe shi ta shahe mamu, kuma ko baka nan aka yi rabkanuwa, inda ka zo ka bi shi to ta shahe ka. Amma akwai lokacin da mamu rabkanuwar shi wato take zama bisa kan shi, shine lokacin da ya zo an wuce shi sallah ko ya tashi cikowa cikin wadda zai ciko sai ya rabkanuwa, to nan kawai zama wanda ke sallah shi kadai kake. Da haka nan ta haukan ka, baka cewa ai ba rabkanuwa akan wanda ke bayan liman, ba ai ka huta daga bayan liman ke. dan shi da haka da za a ta da sallar isha'i yanzu sai liman yayi raba kanuwa ga raka'a ta farko kai kuma baka zo masallacin ba ma sai ga raka'a ta ƙarshe to ko ta hiya katar da ana yi in dai ka samu wannan ta hiya ta shahika wannan raba kanuwa ta hawo sa kanka dan haka in yayi ba'adi yana sallamewa kai tashi za kai ka ci koko to bayan ka gama cikowa sai ka sagadodi kai ma
وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم كو وشرب كانوا واتنا رسجدوا ريب دابي بايا سلم وانا مي بيان شيشي وكما لمن دسوكا چه غبات اي رب كانوا سجد بعد چهو تغاقا دا چكن حديثان سو اكوى وانا دائفهم راهو ابو داود ابن ماجا بسند ضعيف kena waɗannan sajadodi na cikin sallah na rabkanuwa sun ƙari yanzu saura sajadodi na tilawa kenan sai mu tashi akan su a karatu na gaba idan Allah ta'ala ya samu na da rai abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu sunan mu sun jara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka alhamdulillah